a makon da ya gabata ne ma dai shugaba Muhammadu Buhari ya ko gana da hassashin tsaron Najeriya inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin bayan ƴan sanda da sauran jami'an tsaron da ba sojoji ba da matsayin yankuna to sai dai ko wannan batu na fice gaba da janye cece kuce inda wasu mashi ganin fa zai taimaka wajen rage zargin da ake wa sojoji na wuce makadi da rawa yayin da wasu ke ganin da sauran jira aka ba ga madirayen wasu talakawa a jin adama da taraba da ke ma cikin jihohin da ke da sojoji akan manyan tituna sakamakon tabarbarewa haka tsaro
sunana Kasim Bubalau to gaskiya dai da farko din ni bana bada goyon bayan a janye sojoji daga wannan jihohi musamman ma a ce Maiduguri da Adamawa da Yobe gaskiya wannan tamkar zalunci ne karara domin idan ka duba a baya an shiga wani halin da mutane suna tafiya suna bari ƴaƴansu iyayensu dukiyansu da wani abu da suka mallaka a rayuwa yanzu kuma an dawo ana kokarin ya za a samu zaman lafiya mai daurewa za a cire sojoji a basu fama da kansu
sunana Salisu Abdulmumini Abba eto janye sojojin da aka yi ake so a wurin daga ni a nawa shawarin na fi son ya kasance cikila ya zama to gara janye su ne to idan ba za ka manta ba shekaru da dama ko zance a roba baya za ka duba ka gani me aka cimma bani babu abin da aka cimma sai wani abun sai da karuwa ke yana da bulluwa kila ta yi gani wata kila maybe irin yunkurin kashe sojoji da ake yi ko wasu abubuwa take warin gara ta warin ta kare su wata kila maybe akwai wani cigaba da aka samu wanda za a kawo wanda zai dakile wannan al'amarin wanda shi yasa ake tsokari a samu cigaba wanda zai sa sojojin su dawo gida yafi
Malam Muhammad Ismail sauran editan jaridar Leadership da ke nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankunan arewa maso gabas yace akwai buƙatar katin tanadu domin ɗaukar wannan mataki
har hakika barin sojoji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci saboda kowa ya san cewa ko kowa ya san rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi da rashin tsaro a ƙasa kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan matsala na Boko Haram an ci karfin shi har ya kasance ma ita kanta federal government tana cewa an defeat din su Boko Haram din to amma duk da haka duk da wannan muhimmanci kasancewar sojoji a cikin in aka basu suka dade yana da wasu illoli kamar misali a ce sojojin suka dade a wuri daya yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakaninsu da su kansu criminals watan bata gari sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su maida abun din kamar sana'a dan zaga wani zubin a checkpoints nasu ba wani maganar da suke in ba an san kudade ba da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soje ya kasance ya dade a wuri daya to mu shawara da zamu bada dai shine gaskiya barin sojoji yana da amfani abin da ya kamata dai shi ne ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zamansu a wuri ɗaya ɗin ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci
to ya kome kungiyoyin kare haƙƙin bani adama kuma ke ci akan wannan batu
sunana Comrade Jambo Dawud daga cibiyar kare haƙƙin ɗan adam na jihar Taraba wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy janye sojoji akan titi yana da kyau sannan wanda za a janye daga can abin da ake arewa mashi gabas din nan tana da kyau lura da cewa abin tun ana yin ta cewa ana yi na marmari ne sai zai zamana suna dauke daman suna illanta ma talakawa da sauran mutane wanda suka shi da wanda basu shina ba mafi musamman ma ya fi matsayin da sojoji suna sayan zuwa wayannan guraren da kuɗinsu suke zuwa su saya in an transfer nasu ma suna zuwa su kace transfer nasu su dawo gurin don abin gaba ɗaya ya zama musu gurin jin daɗi ne ba gurin yaƙi da ba saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi kokari a matsayinta ta janye su a kai wayanda za su yi aiki lura da cewa aikin ba aikin da suka aka kai su yanzu shi suka yi a wannan gurin ba.
Kuma da menene dai fatan talaka shi ne samun zaman lafiya musamman a wannan lokaci da matsalar garkuwar jama'a ke ƙara yaduwa Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.